music at houseofsongs.com.
See the colors of love that I saw in the sky. Then I'll show all the way for you and I. Many reasons why I call you divine. See, I love you so that I can't deny. Kaku ija lahiya, yaro me hankali. Kaku ija lahiya, yaro me jideni. Kaku ija lahiya.
Da fadin duniyar nan ba kamar ki gingiya keji adibiya mai wanke zuciya dare da safiya kina kyau da kwalliya mai tarbiya mallaki zuciya zauna lafiya ni da tawa sarauniya ni ma na ji da ke ni ma kina ji da ni da fadin
More music at houseofsongs.com.